Yeah.
Oh.
Music@houseofsongs.com.
Gata da haske mfata kala shiga gaba mota a insta na fara ganinta tunda na ganta na foda kana da choko ba foda ina ta like post nata ganta yi kyau a jibota ina same ta na huta.
I'm not your fan but your lover.
More music at houseofsongs.com.